Babban sufetan 'yan sandan Najeriya, Ibrahim K. Idris, tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ya cika shekaru 35 cikin aikin ɗan sanda, al'amarin da ke nufin ya kamata bisa ka'ida a ce ya yi murabus. Duk da dai bisa tsarin mulkin Najeriya, shugaban ƙasa na da ikon ƙara mai wa'adi, amma kawai yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai ce komai ba akan batun, al'amarin da ke ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya. Cikin wani taron manema labarai da ta kira, Majalisar Shugabannin Matasan Arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari da ya ƙarawa shugaban 'yan sandan wa'adi. Comrade Elliot Afiyo da ke zama shugaban Majalisar Matasan ya min ƙarin bayani.
Abinda muna gani kai ba ka gani, kuma mun ce ba za mu yi a fito waje mu fada ba. Muna fuskanci zaɓe, yanzu tsara kwana na a yi zaɓe. In ka kawo wani sabon mutum Inspector General Police yanzu. Yaushe zai zauna, yaushe zai kira commanding officers, operational officers, commissioner of police su yi briefing na ji kafin commissioners of police su gama briefing banda AIGs an riga yin zaɓe. Tiyasa service kids nan da aka kara masu mutane suna surutu cewa mai yasa aka kara masu mai yasa aka Buhari ba zai fito waje ya faɗa muku ba. Akwai some security issues da ba za ka fito waje ka faɗa ba.
Amma masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na ganin akwai bukatar shugaba Buhari ya nada sabon shugaban 'yan sandan.
In dai za mu yi amfani da mizani ne na kokarin da shi wannan bawan Allah wato shi Idris Kuti yayi, lalle ba na tsammanin cewa shugaban kasa zai tsawaita mai mulkin da yake, ko kuma alƙaluma da muke ajewa na sace-sace na jama'a. To tun da bawan Allah ga ya hau, lalle ba mu ga ragi ba sai dai karuwa. In muka duba ta'addanci ba mu ga ragi ba sai dai karuwa. In dai mu za mu bayar da shawara, lalle za mu ba mu shugaban kasa shawara ya diba wani wanda ya fi iya aiki, wanda kuma zai magance waɗannan matsaloli da ke ciki.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da shugaban kasar zai ɗauka a daidai lokacin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa nan da 'yan kwanaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.